a million years just to build a sphere that could harness the power of our dear sun. But within an instant, shattered into pieces, all that's left is ensure the survivors can run. Take a pot and flee for eternity. Go in vain that one might find a new home in time. Though a chance is there, with the space out there, it could take near forever to find the next star. Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. After eons go by, building ever so high, even them ever quite making up what was lost, it will not compare to what once was out there. But those who could remember have all long passed on. Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. Round and round it did spin. Where did it all begin? Supermassive, the resources baffled the mind. But it cracked like an egg, so the question it begs, why would one try to recreate such a big flop? Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. Yes, it seems somewhat futile, light gone and missed him in future, fracturing the looming structure, nothing to fear in this culture then. Da 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 da. Da 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 da